Mutane sama da 400 ne aka bayyana cewa hukumomi sun kama a birnin Yamai da wasu biranen da aka yi fama da tarzoman watsi da sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban kasa a watan Fabrairun 2021. Lamarin da tun a washe garin faruwarsa ‘yan adawa suka ce bita da kullin siyasa ne aka kaddamar akan magoya bayansu. Bayan shafa shekara fiye da guda ana gudanar da bincike, hukumomi sun sallami galibin waɗannan mutane a wannan mako, kamar yadda alkali mai tuhuma Shaibu Musa ya bayyana a taron manema labaran da ya kira.
Kusan lokacin da muka fara wannan bincike an kama mutane da yawa, ana tuhuma su da laifi da yawa wanda ya kama da kona gidajen mutane, kashe mutane da kona hanyoyi da kuma an cima mutane zarafi, an wulakanta wasu mutane. Yau da muka lissafa cikin ɗaruruwan mutane da aka kama, tahiya ta yi tahiya tun da bincike ya yi nisa, kuma mutanen da suka yi saura yau a kame ba su kai 30 ba.
Kodayake mahukunta na zargin masu zanga-zangar ta Fabrairun 2021 da laifin ta da zaune tsaye. A ɗaya ɓangare, wasu mutanen na daban sun shigar da ƙara don ganin an biya dukiyoyin da aka ɓannata a yayin wannan tarzoma.
A wanda aka cutata ma aka yi masu ɓanna suna da yawa, sun hit 400. To wannan mutane kuma dole ne sai jijojin bincike sun saurare su, su tambaye su in suna da ja ko ba su da ja da wanda ake tuhuma da wannan dai. Sai an kammala wannan duka wannan aiki, kuma wannan abubuwa da muka tambaya a mamu aiki na wajen likita, na enquête de moralité, na expertise, sai in sun zo an tattara komi, shi ne ake isuwa dosiye ya kai inda za a kai shi wajen shari'a, a wanda bai kamata ba a tura kuma sai a sandame shi.
Yanayin rayuwar fursunoni a wannan lokaci da gidajen yari suka yi cikar kwari wani abu ne da ke haddasa cece-kuce a yanzu haka, inda wasu ke korafi da matakin hana kai ziyara a wasu wuraren irin su gidan kasan kututale. Ba abincin kirki ba kuma matakan kula da kiwon lafiya. Ibrahim Jan Etienne shine magatakardan ofishin ministan shari'a.
Nous avons dépêché pour l'occasion une mission de l'administration pénitentiaire.
Yace da jin wannan labari muka aika jami'ai domin gudanar da bincike akan yanayin da ake tsare da fursunoni, waɗanda a ƙarshe suka bayar da wasu shawarwari. Saboda haka muka ɗauki matakin baiwa mutane damar kai ziyara su kuma kaiwa mutanen su abinci da magunguna, kamar yadda mu ma muka ƙara inganta tsarin kulawar da ya kamata a baiwa 'yan kaso. A farkon watan nan da muke ciki, kungiyar Amnesty International a rahoton da ta fitar ta gargaɗi hukumomin Nijar akan buƙatar mutunta 'yancin fursunoni a gidajen yarin ƙasar, musamman wanda ke ƙauyen Kutukale. Kodayake mahukunta na danganta matakin hana kai ziyara a gidajen yari a matsayin wani bangare na rigakafin cutar corona, yayin da ɗaya gefe ake ganin sakin kofofin gidajen kaso na iya zama wata dama ga 'yan ta'addan da ke aika-aika a yankin Tilaberi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.